taron wanda aka wa takin daga buri zuwa aiki isar da wadata ta hanyar cinikayya a lahiyar bayan masu jawabai sun gudanar da jawaban su daya bayan daya kan yadda Afirka dake da dimbin arziki za ta fidda kanta daga cikin dangin matalauciyar lahiya Shugaban Akufo Addo babban bako mai jawabi a wajen rufe taron yace matakin da wasu kasashe 44 suka dauka na shiga yankin gudanar da cinikayya lahiyar Afirka mara shinge AFCFTA a takaice ya nuna kararar cewa lahiyar a shirye take ta yi kasuwanci a tsakaninta yayin alkawarin cewa zai tattauna da sauran kasashen Afirka 10 da suka rage domin tabbatar da shigar dukkan kasashen Afirka Abin farin ciki ne a lura cewa ya zuwa watan Nuwamba na shekarar 2022 mambobin kasashe 44 sun amince da AFCFTA wannan wata kwakwaran shaida ce da ke nuna ci gaban siyasa da jajircewar shugabannin lahiyar wajen cimma hadakar kasuwanci a Afirka kuma ya zama wajibi mu hada hannu don tabbatar da kasancewar dukkan kasashen lahiyar suna ciki Shugaba Akufo Addo ya kara da cewa don cimma wannan manufa ta haɗin gwiwa shugabannin siyasa da 'yan kasuwa na Afirka da sauran masu ruwa da tsaki kamata ya yi amfani da damar da yarjejeniyar AFCFTA ta bayar wajen bunƙasa cinikayya tsakanin kasashen Afirka. Mai sharhi kan tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Tijjani ya yi ƙarin bayani kan wasu hanyoyin da shugaba Akufo Addo ya zayyana wajen cimma wannan buri. A nasa bangaren babban sakataren kungiyar ta AFCFTA Wanke Lemene ya sanar da kafa sashen warware takaddama a cikin sakatariyar domin tunkarar duk wata takaddamar cinikayya tsakanin kasashe mambobin kungiyar A karon farko muna da hukumar sasanta rigimu da tsarin sasanta rigima wanda zai adalci wajen yanke hukunci kan sabani da za su taso a ƙarƙashin shirin AFCFTA kuma ba shakka kamar yadda muka sani ana iya samun sabani a cinikayya kuma za a hada lauyoyi da kwararru ne wajen tabbatar da hakan a rana ta biyu na tattaunawar mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia a jawabinsa ga ministoci jakadu da 'yan kasuwan Afirka ya yi nuni da cewa ya kamata lahiyar ta yi kokarin ganin ta magance gibin ababen more rayuwa da ake bukata domin sauƙaƙa aiwatar da shiri na AFCFTA wanda zai iya cin kuɗi da ba zai gaza dalar Amurka biliyan 130 a duk shekara ba Afirka na bukatar tsakanin dalar Amurka biliyan 130 da dala biliyan 170 a duk shekara domin toshe gibin ababen more rayuwa a nahiyar a kashi 5 cikin 100 a kowace shekara kofi wannan yana ba da damammaki masu yawa don zuba hannun jari a kamfanoni masu zaman kansu mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Isa Mairago Jibril Abbas ya yi kira ga shugabannin da suka yi wannan zama na tattaunawa da su tabbatar da matsaya da suka dace a kai Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.